waka aure ce waka ce ta farko waka auren nan bata da tabi maza suna gaban yan mata karmi bai tsoron hanya ku duba taro wannan taron babba ne don manya sun zo
maza suna gaban yan mata jarumi bai tsoron hanya ku duba taro wannan taron babba ne don manya sun zo
da yamma a ku da arewa a gaban da yamma a ku da arewa sun zo
Sanje da janan na kowa ana rike yayi zanzan jama'a ta
sinya maka san barka
jama'a ta
sinya maka san barka maza sina gaban yan mata jarumi bai tsoron hanya ku duba taro wannan taron babba ne dan manya sun zo
angugudin amarya amarya ta angu angu amarya sani dan zanni na sha kuma nina amazu ya
amarya kike gaba baya baya kike gaba angu kike gaba baya baya kike gaba baya baya
soyayya ruwan zuwa ce in ka sha ka ba maso
shiru san ya sha soyayya sabuwa
ango na ango 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 na amaniya amaniya dukusa ba shiru san ya sha soyayya sabuwa
ki
ba shi abincin shi ya ci
amaniya ki kula da shi
ki kula da angon ki amaniya
kullun ki zauna ki da shi kullun ku sha shaka ta ku ama aure soyayya ne ga amarya ta ci kwanniya kuma ta fituta da angu ya ci kwanni shi ya fi
kai ce
ku taka
kunje kunje
kunje
kunje kunje kunje kunje kunje kunje kunje kunje
kunje
kunje kunje kunje
kunje
kunje
kunje kunje kunje
Amariya ki zo, ban ki zo, ban ki zai zo.
Tataka Say that I'm tired,